ta yau bakwancin wadan dalili ya samu.
To dan dalili ya samu bakwancin Ruqayyah Yusuf Aliyu.
To malama Ruqayyah ba mu labari ya takeje.
To labarin Ruqayyah dai ba wani mai yawa bane. Ina yi primary school ina a Bauchi. Na yi secondary school a Azari. Sai ban samu admission direct for degree ba. Sai na zo na yi professional diploma a BUK a Mascom.
Da wani course kika nema da farko?
Mascom. Na ma can Mascom nake so.
To ya aka biki samu ba biki ci jam bane ko kaga?
Ban ci jam ba. Abin da ya faru kenan so sai na ga maimakon na zauna a gida sai aka ce ai ana wata diploma shekara daya professional diploma sai na yi. Da na yi Allah Ubangiji sai ya taimake ni sai na ji labarin ai idan kai wannan diploma din Maiduguri University of Maiduguri Mascom suna bada admission. Sai kawai na yi applying Allah cikin ikonsa kuma sai suka bani level 2. So kin ga ban bata wani lokaci ba. Yawwa wani ya dina da ban samu ba first year sai Allah ya taimake ni kawai sai aka bani level 2 sai na gama a Maiduguri.
An fuskanci gwagwarmaya yayin da ake karatu?
Eh to ba dalibin da zai ce bai fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya.
Kowane ai da irin tasu gwagwarmayan da ya fuskanta.
Eh to ni dai gaskiya gwagwarmayan ba wani abu bane kawai ina iya cewa maybe yadda na kallafa raina in achieving abin da nake so na achieving ban yi engaging a social activities a makaranta sosai ba.
Karatu zalla.
Kala eh gaskiya. Gaskiya. Ana kiran mu yan boko addini amma alhamdulillah haƙata cimma ruwa. Wallahi ba ustazanci bane because me ne ustazanci ba ga kana sa hijab niqab safa da sauransu ba duk ba na sawa.
Boko addini kaman kana yi wa boko
ba. Irin kawai ni bokon tsantsana yi gaskiya. Ban samu lokacin yin wani abu ba bacin bokon kuma alhamdulillah na ga ya min amfani. Saboda kuwa da na gama ni ce na imagine best student during my year. Kuma dama Daily Trust suna bawa graduates in Mascom da suka graduate as best students sai Allah ya taimake ni suka bani suna bani kuma sai na fara masters din ina gama masters ina cikin ikon Allah na taba aikin jarida na aikin jarida shekara 3 da Daily Trust na fara Abuja suka dawo da ni Kano to daga nan kuma dama ina samun aiki na applying masters sai na samu masters ina gamawa Allah ya taimake ni sai Bayero suka dauke ni koyarwa. To ina kuma zuwa Bayero ba bata lokaci sai na fara PhD na. To alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci Allah ya taimake ni na yi na gama.
Yanzu an kammala kin zama doctor?
Alhamdulillah.
To kin ce kin koyar da kike koyarwa da kika fara koyarwa ya kika tsinci kanki?
Sai ni dai dama koyarwa abu ne da na yake ban sha'awa tun fil azim because mahaifina koyarwa yi yawa malami ne dan haka na tashi ina da sha'awar abu. To ko da yanzu kuma da mutum muna makaranta ina irin tutorials din da ake da sauransu duk mutum nayi so da to da nazo gaskiya bazan ce ban kisan sabon abu bazan ce dai ban ji wani irin amma gaskiya ni ban samu wani kalubale ba saboda dama abin da nake so kenan kuma Allah ya taimake ni na samu kaina
a takaice kike duk abin da kika sa a gaba sai kin cimma
gaskiya.
To yanzu me burinki?
To babban buri na yanzu a rayuwa na kammala PhD shine Allah Ubangiji ya taimake ni na yi saukar Alkur'ani
masha Allah. Banda fannin karatun bokon kuma kin kai aya kenan ko zaki kara gaba?
A to aya dai a ina so na dan tattaba wasu wajaji kamar ina so na yi ko da PhD ne a education sai kuma idan zan samu na yi masters ko kuma wata diploma dai a development communication.
Ma kace a wani zaman professor?
To ai ina kadari da zazu ce tun ai kinga professor abu ne wanda rubuce zan rika yi da sauransu ba wai in shiga aji a koyar mun ba.
Ina taba rubuce.
Alhamdulillah ina iya bakin kokari na
ko. Ina rubuta ko presentation ko.
Eh to bazan iya cewa na rubuta ba rubuta littafi na wawai ni kai da karan kaina ba amma na rubuce gaskiya da yawa na babba da a journals a kuma da wadda textbooks wasu sun fito wasu kuma suna process din fitowa kuma alhamdulillah a yanzu haka ma akwai journals da yawa kamar daga kudin nan bayan sun turo call for papers zaki ga sun kira ni personally dan Allah in contributing yawa so kinga ai wannan indication ne cewa alhamdulillah na fara samun karbuwa.
Ina labarin aure bai takura karatu ba?
To zance bai takura mun ba ni kamar abin ne gaba daya ya zo mun a lokaci da yawa lokacin da na gama makaranta ina gama service na yi aure na samu masters na samu aiki almost at the same time. Kuma yanzu haka yara na biyu kuma gaskiya mijina has been very supportive because duk a gidan aure nayi masters nayi kuma yi PhD ina kuma kinga ba wani break street ina gama masters na fara PhD kuma alhamdulillah dukkan su a cikin shekara uku kuma
ina gama a cewa durante ku ne ake cewa born with silver spoon
to a to gaskiya ba na ce haka ba kawai dai maybe na ci da dedication
to wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata
to gaskiya shawara da zan bawa matasa shine duk abin da mutun ya sa a gaba yayi shi bil haƙi da gaskiya ya ji tsoron Allah kuma ya zama cewa ya samu kanshi wani target da duk yadda zai cikin ikon Allah zai kokari ya cima burinsa
dan dalili na godiya
to na godi sosai
baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya